وأنت تارك وأنت تخترق سبع الطبقات بهم في موجب كنت فيه سايب العالمين. الحمد لله. Muna cikin wato fasali, wani cikin wani fasali muke? Isra'iyu miraji sallallahu alaihi wasallam. Shi Muhammad al-Busiri Allah ya kara masa yadda ya ce, "Fadda Makka jami'ul anbiya'i." Ya Rasulullah, jami'ul anbiya'i dukkanin annabawa, "Fadda Makka sun gabatar da kai." Biha ma'ana a ita wannan bigire wato Baitul Maqdis war rusuli haka nan da ma'aika su ma sun gabatar da kai taqdimu mahdumin irin ta gabatarwar wanda ake wa hidima shine sarki irin yadda kaga anewa wani sarki ko wani shugaba irin hidimar da ake wani shugaba alaqidani ga waɗanda suke masu hidima wa qaddamatka jami'ul anbiya'i dukkanin annabawa sun gabatar da kai ya rasulullahi war rusuli da ma'aika taqdima mahdumin irin gabatar wannan ta wanda ya ake wa hidima shine kamar sarki ala khidami ala qadami ala khidami a gurin wanda suke masu hidima nan wajen wato yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar da aka yi Isra'i da Miraji a nan Baitul Maqdis Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tara annabawa gabaki sun su manzo Allah ya shige gaba ya musu sallah sannan kuma yace wa anta takhataruqu sab'a tibaqa wa anta yace ya rasulullahi kai kana ciccita wato rufin samman nan na bakwai sammai bakwai rufin su ubai ya rasulullahi kana ciccita shi shine ta hataruku kana ciccita shi bihim ai halin kasancewarka tare da annabawa kana tare da su amma kana ciccita samman bakwai fi maukibin a cikin taro kun tafihi wanda ka zamo a cikin sa sahibal alami ma'abucin tuta ma'anan ma'abucin tuta kamar majazi ne nan wajen ma'ana kai ne abun nuni kai ne abun shugabantarwa kai ne abun wato a taron gabaki dai kai ne madaukaki kai kadai daukakarka ita ce abun duba ta shafa ta kuwa duk da su ma annaba madaukaka ne a inda suke to amma manzo Allah sai ya zama shine sahibal alamin ma'abucin tuta inda ma'abucin tuta yake ba shine shugaba ba to manzo Allah sai ya zama shine shugaba wa anta tahtaruqu sab'a tibaqa kai ne ta hataruku kake keta as-sab'a tibaqa wato sammai bakwan nan rufin sammai bakwai bihim halin kasancewarka kana tafiya bihim da su annabawa fi maukibin a cikin taro kun tafihi da ka zamo a cikin sa sahibul alami ma'abucin tuta ma'ana ma'abucin shugabanci wannan shi yana yi wato ishara ne zuwa abin da ya faru a daren da aka yi Isra'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tara masa annabawa a nan Baitul Maqdis ya yi musu sallah sannan manzo Allah ya tafi sama ta daya ya hadu da annabi Adamu a sama ta biyu ya hadu da annabi Isa da annabi Yahaya a sama ta uku kuma yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya hadu da annabi Yusuf a sama ta hudu kuma ya hadu da annabi Idris a sama ta biyar ya hadu da Harun annabi Harun alaihi wassalam a sama ta shida ya hadu da annabi Musa a sama ta bakwai kuma manzo Allah ya hadu da annabi Ibrahim yana jingina a Baitul Ma'mur wanda Baitul Ma'mur malamai suka ce wato inda wani abu zai faɗo daga Baitul Ma'mur to sai tinkan Ka'aba zai faɗo shine kamar al-qibla ta al-malakul a'ala bai ga annabi ibrahim anan to amma manzo Allah sai da yaje duk inda wayannan annabawan suke manzo Allah sai da ya wuce gaba yaje bigiran kuma da babu wani makhluki da bai taba zuwa wajen kuma ya taba tunanin wajen ruhi ba bai taba isa wannan wajen ba to annaba ma ba su ji wajen ba da rusulu alaihi wassalatu wassalam balantana kuma sun su sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah nanku